والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna daɗa yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda bisa ga ikonsa da yardarsa da amincewarsa ya nuna muna wannan lokaci mai albarka inda dokta yake gabatar da wannan darasi mai albarka na littafin usulul talata inda wato an yi darasi kamar wato uku yau insha Allah za a tashi a darasi na hudu inda an kammala bayani akan al-aslul awwal yau insha Allah ta'ala za a shiga al-aslul thani wanda al-aslul awwal yana magana ne akan wato sanin Allah madaukakin sarki bid dalil yau kuma za a tashi wato al-aslul thani kamar yadda bayani ya gabata malai yake cewa al-aslul thani wato asali na biyu ma'rifatu dinin islam bil adilla wato shine sanin addinin musulunci da dalili ma'ana idan an ce dalili wato zaka iya sanin abu amma baka san dalili ba idan misali wato misali a kaddarta ka san sallah ka san matsayinta amma idan aka ce ka kawo ayar qur'ani wadda ta gwada ayi sallah ko ka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake ayi sallah ko ka kawo ijma'in malamai wanda ya ce wato ayi sallah baka iyawa domin ba za ka iya wato kawowa ba wannan shine ake kira wato dalili to amma idan za a iya tambayar ka ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da muka lissafo za ka iya cewa a tambaye ka menene matsayin sallah ko kuma kawo mana dalili akan matsayin sallah za ka iya cewa ga abinda Allah madaukakin sarki ya ce ko ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shi ake kira wato abin nan shi ake kira dalili malam yake cewa wato al-aslu thani shine asali na biyu ma'rifatu dinil islam bil adilla wato shine sanin addinin musulunci tare da iya bada dalili wa huwa lislamu lillahi bit tauhid shine wato tsayanta Allah madaukakin sarki wato ta hanyar kadaita shi da kuma tsayanta Allah madaukakin sarki wato a wajen abun nan a wajen ibada mun yi bayanin wato ta'arifin abinda ake kira ibada walin qiyadu lahu bi ta'a sannan kuma wato da janyuwa ga Allah madaukakin sarki wato ta hanyar yi mishi ta'a idan wato aka ce abun nan wato ta'a shine biyan umurnin da ya fasuwa da kuma hanuwa ga abinda wato ya hana wato shine ta'a ma'ana misali a ce maka ga abinda aka tabbatar a nassi wato ka bi wannan abun ba tare da tsayawa wata jayayya ba a misali a ce Allah madaukakin sarki ya ce kaza ko a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kaza ka mika wuya kai tsaye ba tare da wato nuna jayayya akan wannan ba wato shi ake kira ta'a wal khulusu min ash-shirki sannan kuma da tsamanta daga shirka wato idan an ce tsamanta daga shirka shine ka kiyaye duk wani abu wanda za a iya cewa wannan wanda ya aikata shi wato baya cikin musulunci misali a ce wannan abun wato sihiri ne mutum ya bude hannu nai ba ga komai ba ko da yake wato ruhewa sai ya bude sai a ga magani kaga wannan wato nau'in sihiri ne ko kuma misali mutum ya bi ta gaban dabba ya fito ta bayanta ko ya bi ta bayanta ya fito ta gabanta ko kuma misali mutum ya wato buga irin wannan bango ya ludda sai ya taga sai a ga jini ko misali ya digo dangon yaro ya yi maka dabon abun nan dabon kuɗi ko misali wato abun nan wato ya yi maka dabon wani abu wanda babu kamar irin nan misali mutum ya yi maka dabon kihi ko ya yi maka dabon nama ko ya yi maka dabon wato wasu abubuwa wato duk waɗannan abubuwa su ake kira wato sihiri to duka wato kai kokari ka tsamanta daga waɗannan abubuwa waɗanda za su iya wato taba musuluncin ka kai tsaye shine malai yake cewa wato wal khulusu min ash-shirki da kuma tsamanta daga shirka wa huwa salatu maratib yake cewa wato shi a wannan yana da wato darajoji, shi addini yana da darajoji guda uku. Na farko al-islamu, na biyu al-iman, na uku al-ihsan. Yake cewa wa kullu martabatin laha arkanu, kowace wato kowace daraja daga cikin darajojin nan guda uku yana da rukunai. Al-islam yana da rukunai, al-iman yana da rukunai, al-ihsan yana da rukunai. Kuma malam zai zo yayi bayanin kowanne daga cikin su, zai gaya mana me ake kira wato al-islam, zai gaya mana me ake kira al-iman, zai gaya mana me ake kira wato al-ihsan. Tunda ya faɗi wato wayannan abubuwan guda uku, kowannen su wato yana da rukuni, sai ya fara da na farko shine al-islam. Yake cewa fa arkanul islam khamsatu, rukunnan musulunci wato guda biyar ne. Rukunnan musulunci guda biyar, idan aka ce wato rukuni, shine abinda wato da tsaye daga cikin rukunnan da za a kawo. In ka wato kayar da guda, ka kayar da wannan abun gaba daya, to shi ake kira wato rukuni. Kamar yanzu al-islam, wayannan abubuwan da za a lisaho wato guda biyar wayanda suke nashi, idan ka kayar da guda daga cikin su, to ka rotsa musuluncin gaba daya, wannan shi ake kira wato rukuni. Yake cewa fa arkanul islam khamsatu, rukunnan musulunci wato guda biyar ne. Na farko shahadatu Allah ilaha illallah, wato shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah, shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah. Fassara shi wato a haka, yayi a fassara shi wato babu wanda aka babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Saboda haka wato yadda yake kamata a fassara shi, shine shahadatu Allah ilaha illallah, shaida ba wanda ya cancanci ibada kasa da sama sai Allah madaukakin sarki. Na farko wa anna muhammadan rasulullah, sannan kuma ka shaida annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne. A shahadatu Allah ilaha illallah da kuma a shahadatu anna muhammadan rasulullah, wato su biyu dinnan rukuni ne wato daya daga cikin rukunnan musulunci. Ma'ana wato ba dukan su biyu a matsayin kowannen su matsayin rukuni yake ba, a'a wato abin nan la ilaha illallah da kuma shahadatu alla ilaha illallah da kuma shahadatu anna muhammadar rasulullah, to su biyu za ka haɗe sai su baka wato abin nan, sai su baka rukuni daya. Wa iqamus salati, sannan da kuma wato tsayar da sallah. Wa iqamus salati, da tsayar da sallah, wannan wato shine rukuni na biyu daga cikin arkanul islami. Wa ita'uz zakati, sannan mala yake cewa wato da bayar da zakka. Wa sawm ramadana, da kuma wato azumin ramadan. Wa hajj baitillahil haram, da kuma hajjin dakin Allah subhanahu wa ta'ala wato tsararre wanda ake gabatarwa wato a Makka. Wayannan wato abubuwa guda biyar, shaida ba wanda ya cancanci ibada sai Allah, annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon shi ne daya. A tsayar da sallah biyu, bayar da zakka uku, sau azumin ramadan hudu, hajji wato biyar. Wayannan guda biyar su ne arkanul islam. Idan ka kayar da guda daga cikin su, to musuluncin ka ya samu wato matsala gaba daya. Kaga sai aka fara lisaho wato abin nan kalmar shahada, aka fara kawo wato kalmar shahada kamin a kawo komi. Ba'ana shi da ba mai cancanci ibada sai Allah, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon shi ne. Wannan wato shine rukuni na farko, wanda kuma shine jagora gaba daya. Idan ka samu wato wannan rukunin ya tsayu, to duk sauran rukunna wato za su abin nan za su samu tsayuwa. Idan ka samu wato wannan rukunin na farko ya walwale, to duk sauran rukunna ba za ka samu wato cin nasara gare su ba. Saboda haka misali za mu iya cewa wato mutum ne yana sallah amma yana sihiri, ko kuma yana wasu tsahe-tsahe, ma'ana yana aikata wani abu daga cikin abubuwan da ka walwale mishi wato kalmar shahada, to duk ayyukan da yake yi na haji da sallah da wasu abubuwa wato duk aikin banza ne yake yi saboda haka wato shine rukuni na farko rukuni na biyu wato shine tsayar da sallah shine zan ka haki kowace sallah a cikin jam'i sannan kuma kana yin tabarbaron yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan azumin ramadana sannan haji sannan kuma abun nan zakka sannan haji zakka sannan azumin ramadana sannan wato haji malaike cewa fa dalilul shahada wato abinda addalili akan wato shahada kasantuwa ita wato wannan kalmar shahada da aka ambata fala yuqbalu al-ibadatu illa biha ba wata ibada da za a karba wato face ta samu abun nan ba wata ibada da za a karba face akwai ikhlasi cikin ta da kuma biyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan shi aka kawo su wato a matsayin rukunin farko malaiki cewa wato fadalilu shahada qauluhu ta'ala abinda addalili wato akan shahada misali da an tambaye ka wato wannan shahada ka bayar da bayanin ta aka ce to menene dalilin ka akan wannan a cikin alqur'ani ko kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama to shine malan wato zai kawo maka kaga idan ka biyo wannan karatu da kyau da kyau insha Allah wato daga farkon wannan zuwa farkon wannan littafi zuwa karshe zaka iya bayar da dalili ga gurgurdun dukkanin abin da malam ya kawo ba tare da shakka ko jin tsoro ba wanda za mu ji da ya daga faddalilu qauluhu ta'ala ko kuma faddalilu qauluhu sallallahu alaihi wa sallam shine malam yake cewa wato Allah madaukakin sarki yana cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim Allah madaukakin sarki yake cewa shahidallahu wato Allah madaukakin sarki ya sheda kaga Allah ya sheda da kansa annahu yadda lamari yake la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci wato a yi mishi bauta ƙasa da sama sai shi subhanahu wa ta'ala wal mala'ikatu sannan malaike cewa haka wato mala'iku sun sheda wa ulul ilmi da kuma ma'abunta ilimi su ma sun sheda qa'iman bil qist wato Allah yana tsaye da adalci la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci a yi mishi ibada wato sai shi al-aziz wanda yake mabuwayi al-hakim wato wanda yake mai hikima ga dukkanin al'amuransa to kaga cewa da aka yi shahidallahu wato kaga Allah ya sheda da kansa akan ita wannan kalmar shahada ishara da nuni da cewa ba wanda ya cancanci a yi mishi ibada wato sai shi ubangiji subhanahu wataala sannan malaiki cewa wa ma'anaha abinda aka nuni wato da ita wannan shahada la ma'buda bi haqqin illa Allah wahdahu wato ba wanda aka wabauta bisa ga tantanta sai shi subhanahu wataala ko da misali wani yana da abin bauta to yana bauta mu wannan abun amma ba bisa tantanta ba misali a ce kana da wani gumki wanda shi kake wabauta to ka nemi shi bauta amma ba bisa ga tantanta ba dan baya iya wato yin komai ko duci kake bauta ma ko shanu kake bauta ma ko tsere kake bauta ma ko shedan kake bauta ma ma'ana ko wani annabi kake bauta ko wani waliyi kake bauta dukan su gaba ɗaya kana bautar su amma ba bisa ga cancanta ba saboda babu wani wanda yake iya aiwatar da wato wani abu zuwa gare ka misali idan duci ne kake wato bauta ma ba ya iya tasarrufin komi idan dabbobi kake bauta ma ba su iya tasarrufin komi duk wani abu da kaka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ba ya wato iya tasarrufin komai to ta wannan ma za ka iya gano cewa duk wani abu da za a wa bauta wanda ba Allah ba to sai dai a yi ma wannan abin bauta amma ba bisa ga cancanta ba Allah kadai ake wa bauta dan shi dai ya cancanci a yi mai bauta shi dai adda abin da wato babu wani wanda yake iya yi misali yanzu duk irin kafircin kafirran duniya baka taba jin wani kafiri wanda ya hito yace ni kai kudayi ba ko kuma a samu wani kudin abin nan wani kafiri ya hito yace wato ni kai kai kasu ko ni kai wato awaki ko kuma ni kai tumaki ko wani abu da yake kama da wannan baka taba jin wato wani kafiri daga cikin kafiran duniya ba wanda ya taba iddiain yin wata halitta daga cikin halittu ashe kaga duk wanda wato baya iya yin halitta to koda an yi mai bauta an yi aikin banza an yi mishi bauta ba bisa ga cancanta ba an yi mishi bauta wato bisa ga bata da rashin fahimta Allah madaukakin sarki ya fara shiryar da mu akan abin da wato yake sawaba saboda haka mallan yake cewa wato abinda ake nuhi da ita wannan kalmar shahada la ma'budu bihaqqin illa Allah wato ba wanda ya cancanci a yi mishi bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ba tare da wato hada shi da kowa ba sannan mallan yake cewa wala ilaha da aka ce wato nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi wato idan aka ce la ilaha ma'ana abinda ake nuni da ita nafiyan wato ta kore jami'a tarsashin ma yu'badu duk wani abin da aka bauta min dunillahi wato wanda ba Allah ba ma'ana da an wata wannan kalma la ilaha kaga ba wani abin bauta kaga duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah madaukakin sarki ba to wadan wannan kalma wato ta kore shi ga baki daya illa Allah sannan ita kuma wannan kalma da aka kawo tunda misali an ce la ilaha sannan kuma aka zo aka ce illa Allah to ita wannan la ilaha ita mallan yake ishara da nuni da cewa nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi ma'ana ta kore duk wani abi wanda aka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala sannan yake cewa illa Allah wato da aka kawo sai Allah musbitan ta tabbatar da wato musbitan lil ibadata ta tabbatar da ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu wato wanda baya da abokin tarayya fi ibadatihi wato a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kamar yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkinsa kaga wato wannan yana gwada maka ibada da aka ce ma ibada Allah madaukakin sarki shi kadai wato ake wa wannan saboda shi baya da bukatar wani minista baya da bukatar commissioner baya da bukatar permanent secretary ko chairman ko councilor ko wani abu da yake kama da wannan a cikin mulkin sa ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya wadatu da kansa da kansa baya da wato bukatar wani mataimaki a cikin mulkin sa sabanin wato halittu inda ya kamata wato waɗanda suke ba musulmi ba su fahimci wato waɗanda suka bauta waɗanda ba Allah ba suna da wato na kasu zaka ji an ce misali lokacin kafiri wane suwa ne sune wasiransa sune suke taimaka masa su suke mishi kaza su suke mishi kaza amma Allah madaukakin sarki wato ya wadatu daga wannan baya da abokin tarayya baya da bukatar wato wani mai agaji ko mai tallafi wato a cikin mulkin sa sabanin babu wani mutum a duniya komai mulkin sa face yana da wanda zai wakiltawa can ya wakilta wani can ya wakilta wani can wato za su dinga taimaka mishi idan an ka aikata wani abu wani gari idan ba a zo aka fada mishi ba wato bai san wannan ba amma Allah subhanahu wata'ala wato ya san dukkanin abun da ke wato afkuwa a cikin sama da ƙasa a kowane lokaci amma kai dole sai an zo an fada maka wuri kaza da yake karkashin ka je an aikata kaza wuri kaza an aikata kaza wuri kaza an aikata kaza ashe kaga ko ire-iren waɗannan wato ya kamata mu fahimci cewa Allah shi kadai ake wa bauta dukkanin abin bukata gare shi ne wato ake nemo wannan abun shi yake basuwa shi yake da abin basuwa shi ya cancanci a aiwatar da wato waɗannan abubuwa gare shi subhanahu wata'ala saboda haka wato mallan yake cewa wala ilaha da anka ambata wato nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillahi ma'ana ta kore duk wani abu da aka bauta wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala illallahu da anka ambata ita kuma wato musbitan lil ibadata ta tabbatar da ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu baya da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kama yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkin sa sannan malai yake cewa wa tafsiruha abinda a fassararta ita wannan kalmar shahada allazi yuwaddihuha wanda ke bayyanar da ita wato karara a fahimce ta a gano inda ta sa gaba qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wa idh qala ibrahim li abihi ka ambata lokacin da annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yace ga mahaifinsa wa qaumihi da jama'a sai innani bara'un mimma ta'budun lalle ni na barranta da abinda kuke wa bauta ma'ana gumakan da kuke wa bauta ni na barranta wato ga bautar su ba ni ba su bazan bauta musu ba dan halittu ne basu cancanci a bauta musu ba saboda haka bazan bauta musu ba shine yake cewa innani bara'un mimma ta'budun lalle haqiqani na barranta da abinda kuke wa bauta wa za ka bauta maka ma an tambaye yace ba wani wanda zai yi ba bauta illal ladhi fatarani wato face wanda ya kage ni ma'ana wanda ya kage halitta ta a lokacin da babu ni to shi kadai wato nake wa bauta fa innahu sayahdin haqiqa ubangiji na subhanahu wa ta'ala zai shiryar da ni wato ga abin da yake daidai waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqbiha kaga wannan kalmar shahada sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam wato yayi kokarin wanzar da ita fi aqbihi wato ga zura'arsa la'allahum yarji'un wato domin haqiqa idan kuka bi ita wannan kalma wato za su barranta daga shirka ai wato ilaiha shine wato la'allahum yarji'un haqiqa za su koma ilaiha wato zuwa ga ita kalmar shahada min shirki wato yanzan sun bar shirka saboda haka Allah madaukakin sarki anan yake hakaito muna wannan bayanin na annabi ibrahim Allah yake cewa waj'alaha annabi ibrahim yasanya ita wannan wato waj'alaha kalimatan baqiya yasanya ta kalma wadda take wanzarsa fi aqdihi wato ga zara'arsa la'allahum yarji'un haqiqa wato za su koma ga ita wannan kalmar shahada su barranta da bautar duk wani aji wanda ba Allah ba wa qauluhu ta'ala da kuma zancen Allah madaukakin sarki da yake cewa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kun kace ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara ta'alu ila kalimatin wato ku zo zuwa ga wato wata kalma ita ce kalmar shahada sawa'in bainana wa bainakum wato wanda za ta daidaita tsakanin mu da ku Allah na'budu illallah wato kada mu wa kowa bauta a kowane lokaci sai Allah wala nushriku bihi shay'a sannan kada mu hada shi da komai a cikin ibada wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi sannan wato kada sashen mu surki wato sashe a matsayin allola kuma bayan Allah subhanahu wata'ala fa in tawallaw Allah madaukakin sarki yace idan suka juya baya aka ga ya musu ga abin da ya kamata wato ku zo ku bauta ma ma'ana ku zo mu bauta ma Allah tare da ku shi kadai kada mu hada shi da kowa a cikin wannan ibadar Allah madaukakin sarki yace fa in tawallaw idan wato suka juya baya suka ki amincewa da abin da kuka ce musu fa qulu Allah madaukakin sarki yace ku ce musu ishhadu ku sheda fa inna muslimuna hada fa inna muslimun haqiqa wato mu masu ni kawaya ne ga umurnin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wato wayannan ayoyin guda biyu zancen Allah madaukakin sarki da ya kawo muna na magana annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da kuma wato wannan aya ayoyin nan guda biyu wato sun bayyana muna matsayin kalmar shahada wato karara saboda haka malam yake cewa anan wato abinda zai bayyana ta ya fitar da ita ga hili wato sune wayannan ayoyin guda biyu cewa da Allah madaukakin sarki yayi akan magana annabi Ibrahim wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sannan kuma da fada ta kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun. Wa'annan ayoyin guda biyu sun bayyana muna wato ita wannan kalmar shahada qarara. Wannan shine wato adilla da malam ya kawo dangane da abin da ya shahi kalmar shahada. Saboda haka da za a tambaye ka menene hujjarka wato akan cewa ba wanda ya cancanci ibada sai Allah, ko kana da wato ayoyi kusan wato guda uku. Wannan aya da aka kawo ta shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu zuwa karshe, da kuma wannan ayoyin guda biyu da muka karanta, da an tambaye ka menene hujjarka akan wannan kalmar shahada, wato ka kawo wannan ayoyin kun wadatar da kai. Sannan malam yake cewa wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah, abinda addalili ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne, ma'ana Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya isar da sakon Allah madaukakin sarki, ma'ana ga bayansa ya gwada musu ga abinda daidai, ya gwada musu ga abinda ba daidai ba, yayi musu bishara da cewa wanda ya bi umurnin Allah da manzon Allah zai shiga aljanna, yayi musu gargadi ga cewa wanda ya kauce ma umurnin Allah da na manzon Allah makomashi wato ita ce wuta, ma'ana Allah ya turo shi ya koyar da mutane alqur'ani, ya koyar da su dukkanin ayyukan ibada gaba daya, ya gwada musu tauhidi da sauran dukkanin wasu haƙoƙa na abin da ya shahi wato rayuwarsu ta yau da kullun. Kuma ne yake cewa wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah, abinda an hujja akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne, qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun, haqiqa wato manzo ya zo muku, min anfusikum daga cikin ku, ma'ana shi wannan manzon wato dan uwan ku ne. Akwai waɗanda wato ya hada misali tunda an ci cikin ku yake, za a samu waɗannan iyayen su ɗaya ba uwa ɗaya uba ɗaya, wato ko kuma kakannin su guda ta wajen uwa ko ta wajen uba, ma'ana dan uwan ku ne, ba mala'iki aka ɗauko aka kawo muku a matsayin manzo ba, shine min anfusikum, Allah yace daga cikin ku wato wannan manzon yake. Allah yake cewa ma anittum, dukkanin abinda wato yake wahalar da ku, azizun alaihi, wato yana nauyi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, wato abinda aka nuni ya shaqqa alaihi ma shaqqa alaikum, wato dukkanin abinda yake wato wahalar da ku, to shi ma yana wato wahalar da shi, ma'ana duk abinda zai iya razana ku, ya tada muku hankali ko ya kawo muku wata matsala daga cikin matsaloli, to yakan kawo ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato wannan. Saboda haka Allah yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kaga cewa da Allah yayi haƙiƙa manzo ya zo muku daga cikin ku, ya nuna muna cewa Allah ya aiko shi. Menene hujja na Allah ya aiko shi? Ga ayat alqur'ani ko kuma ga sako ko ga umurni daga Allah madaukakin sarki na cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo ne shi ya turo shi domin isar da wato sakon da ya turo shi da shi. Allah yake cewa wato bil mu'minina ra'ufur rahim, harisun alaikum, wato mai kwadayi ne akan ku, ma'ana dukkanin abinda wato mai kwadayi ne ga dukkanin abinda yake amfanar da ku, da duk abinda zai iya tunkuɗe muku wata damuwa, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato mai kwadayi ne akan wannan, shine ma'anar harisun alaikum, ma'ana mai kwadayi ne ga duk abinda ka amfanar da ku, mai fadayi ne ga kokarin aikata duk wani abu da zai tunkuɗe muku wato cuta. Bil mu'minina ra'ufur rahim, sannan wato mai tsananin tausaina da rahama ga mummunai. Wa ma'anar shahadati anna Muhammadan Rasulullah, malai ce wato abinda an ma'anar annabi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ne, ta'atuhu fi ma amara, wato yi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da'a ga abinda ya umarni da shi. Ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wato a ajige mu, shikenan ba ruwanka da menene hikimar ajige mu, annabi ya yi umarni a aje, shikenan ka aje. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a dage wando, kada ka tambayi menene hikima wato na cewa a dage wando. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce shikenan wato ka dage. Ya ce a lokacin da aka zo za a yi sallah, a aza wato hannun dama bisa ga hannun hagu, kada ka yi tambayar menene hikima akan aiwatar da wannan umarni. An ka baka abinda ake bukata, wato kawai ka bi wannan umarnin. Saboda haka wato shi ne ma'anar shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, ta'atuhu fi ma amara, wato yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ga dukkanin wato abinda ya yi umarni da shi. Wa tasdiquhu fi ma akhbara, da kuma gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abinda ya bada labari. Ma'ana dukkanin abinda annabi ya bada labari wato na abinda ya shahi komai da komai, wato na rayuwa na yau da kullun, ko kuma labari akan al'ummomin da suka gabata, aka ce wannan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, an aikata wato abu kaza, kamar za a kawo, za ka ga a cikin Bukhari za ka ga ana kawo wasu kissoshi na wasu abubuwa da suka faru ga al'ummomin da suka gabata. Annabi ya bada labarin an yi kaza, annabi ya bada labari a lokacin annabi kaza abu kaza ya faru, ga wani abu da ya faru, ga wani abu da an ka sanar da ni, ga wani abu da an ka ce min wato ku aikata, shi kenan wato ka gaskata shi. Wabba da labari akan wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, to tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari akan wannan, shikenan ba wani abun da zaka iya yi a cikin wannan ka miƙa wuya. Wannan yana daga cikin ma'anar shahadatu anna Muhammadan Rasulullah, kaga rashin yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a ga abin da yayi umarni da shi, da rashin gaskata annabi sallallahu alaihi wa sallama ga abin da ya bada labari, to kaga za a samu shaidar ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shi na manzon Allah tana da naƙasu. Saboda haka idan kana son shahadar ka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta samu kamala, to duk abin da ya umurce ka ka aikata, duk abin da ya baka labari wato ka gaskata wannan abin. Sannan malai yake cewa washtinabu manaha anhu wa zajara, sannan da kuma nisantar abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani gare shi, wa zajara ko kuma ya tsawatar wato ga aikata abu kaza, yace kada ku kuskura wato aikata abu kaza yana kawo muku naƙasu, ko kuma wato ya tsawatar da ku ga aikata abu kaza cewa yana kawo muku matsala idan wato kuka aikata wannan abun, to kai kokarin nisantar wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana, sannan kuma da abun da ya tsawatar. Qala yake cewa wa Allah yu'badu Allahu illa bima shara'a, sannan kada a bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala sai da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya shar'anta. Wato kamar misali ya gwadi ga yadda za a yi kabbara harma, ya gwadi ga yadda za a yi karatu, ya gwadi ga yadda za a yi ruku'i, ya gwadi ga yadda za a ɗaguwa, ya gwadi ga yadda za a sujada, ya gwadi ga yadda za a zaman tahiya ta ɗaya da ta biyu, ga kuma abubuwan da ake aikatawa, wato sannan kuma ga yadda ya kamata azumi ya kasance, da kuma siffar mai azumi, ga yadda ya kamata a bada zakka, ga yadda ya kamata a aiwatar da hajji, to a aiwatar da su bisa ga tsarin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar, don shi aka saukan mu alqur'ani, kuma shi yake fassara alqur'ani, shi yake sharhin abin da ake yi, wato ga kowane irin aiki na ibada. Ma'ana shi yake gwadin ga yadda sallah take gudana, shi yake gwadin ga yadda ake hajji, duk wani aiki na ibada, to annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yake karantarwa game da wannan wato aikin. Sannan bayanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan bai gamsar da kai ga kowane irin aiki na ibada ba, to bayanin wane ne zai gamsar da kai ga wannan abu. Saboda haka duk abinda yace haka za a yi, to kai abinda aikin ka aiwatar da wannan abun, kada ka tambayi menene hikima, ko kuma ka ga wannan abun bai dace ba, ko wani abu da ya kama wato da wannan. Sannan malam yake cewa wannan wato shine dalili akan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato manzon Allah ne. Saboda haka da za a iya tambayar ka, mun ji ka kawo shahadatu Allah ilaha illallah, ka ba mu bayani, ma'ana ka kawo mun ayoyi guda uku akan ta, to ai ka ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ne, to menene dalilin ka akan wannan? Sai ka ce Allah madaukakin sarki ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Gashi wato Allah madaukakin sarki ya kawo, saboda haka wannan shine dalili na akan Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah. Sannan malam yake cewa wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi, abinda ad dalili wato akan sallah cewa ibada ce daga Allah, aka zakka ibada ce daga Allah, da kuma fassara abinda ake nufi da tauhidi. Wannan malamai suna ce mai aqful khas alal am, tunda in ba don da nuna wato ahamiyar sallah da zakka ba, ko babu bukatar wato kasantuwa suna cikin ibada, babu bukatar sai an sake ware su a nan, an kawo musu wato wasu dalilai. To amma saboda mahimmancin sallah, kasantuwar ta ibada ce wato ta jiki, da kuma mahimmancin zakka, kasantuwar ta wato ibada ce ta dukiya, aka kawo su a nan, sannan kuma aka kawo dalili akan aiwatar da su. Malam yake cewa wato abinda hujja akan wannan qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace wama umiru illa liya'budullaha, wato ba umurce su da aiwatar da komai ba, face su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisina lahu ad-dina, suna masu tsalkake ma Allah madaukakin sarki addini, hunafa'a, suna masu karkacewa ga duk wani addini wato wanda ba na musulunci ba, wa yuqimus salata, sannan Allah madaukakin sarki yace suna tsayar da sallah, wa yu'tuz zakata, wato sannan suna bayar da zakka, wa zalika dinul qayyima, bale ce wannan shine addini tsayayye, wannan shine addini na mutanen da suka bi wato tafarki na gari. Saboda haka wannan da a ce ka san kai musulmi ne, wato kana sallah salloli guda biyar a kowane lokaci, kana aiwatar da su wato a yadda aka ce a aikatar da su, amma da an tambaye ka menene dalilin ka wato akan aikata sallah, to gashi Allah madaukakin sarki wato ya gaya maka abinda dalili akan wannan shine wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyima. Saboda haka idan ka rike wannan, aka tambaye ka menene dalilin ka akan Allah ya wajabta yin sallah a cikin Al-Qur'ani mai girma, zaka iya karanto wato wannan aya. Sannan bayan wannan kuma hawaye wannan ayat ta gwada maka wato fassarar tauhidi, cewa da Allah madaukakin sarki yayi wa ma umiru illa liya'budullaha, ba umurce su da komai ba sai su bauta ma Allah madaukakin sarki, mukhlisina lahud-dina, suna masu alkake ma Allah addini, ma'ana wannan addinin na Allah suna yin shi ga Allah shi kadai yadda yake umurnin a aiwatar da shi, suna wato masu karkacewa ga duk wani addini wanda ba na musulunci ba, suna tsayar da sallah, suna bayar da zakka. Sannan malam yake cewa wa dalilus siyami, abinda ad dalili wato na aiwatar da azumi a cikin Al-Qur'ani mai girma, qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku masu imani, kutiba alaikumus siyamu, wato an wajabta muku yin azumi كما كتب على الذين من قبلكم كما يد أنك وجب تاشي ga al'ummar da suka gabace ku la'allakum tattaqun haqiqa za ku samu kariya daga wuta idan kun aikata wannan umarni na Allah subhanahu wata'ala na aiwatar da wato azumi saboda haka wannan da an tambaye ka menene hujjar ka akan cewa azumi farilla ne ga aya zaka iya karantowa kai tsaye ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun sannan ma laiki cewa wa dalilul hajji abinda addalili wato akan hajji Allahu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace walillahi 'alan nasi hajjul baiti hakika Allah madaukakin sarki ya wajabta mu mutane wato aiwatar da hajji ma'ana ya farlanta ma wato dukkanin wanda yake musulmi aiwatar da aikin hajji amma kasantuwar ta ibada ta dukiya sai aka sa sharadi man istata'a ilayhi sabila wato wanda ya samu dama kaga kenan samun dama nan zamu iya cewa yana da guzuri da zai biya jirgi wato ya tafi sannan yana da lahiya saboda haka sai man istata'a ilayhi sabila Allah madaukakin sarki yake cewa wa man kafara duk wanda wato ya butulce wannan suna cewa kufurin ne duna kufure wato duk wanda ya butulce yana da dukiyar da zai tafi aikin hajji yaji an ce yanzu ai ku jera hajji ana biyan ta wato naira miliyan 1,500 ko kuma miliyan 2 take shi akalla yana da kudi naira miliyan 10 ko fiye da haka nan yaji bai iya tsaye wato wa'annan ɗan kudin miliyan 1,500 ko miliyan 2 ya tsaye aiwatar da hajji to irinsu ne Allah madaukakin sarki yake magana a nan wanda yana da dukiyar yana da dama amma ya butulce ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kyamaci bayar da wa'annan kudin ya je ya gabatar da wannan ibada Allah madaukakin sarki yace fa inna Allaha qaniyun hakika Allah madaukakin sarki mawadaci ne anil alamin wato daga barin talikai ma'ana koda misali kana da dukiyar da zaka aiwatar da aikin hajji hakkin ne a gabatar da wannan aikin hajji ba za ka cutar da Allah madaukakin sarki da komai ba ba za ka rage shi da komai ba sannan baka cutar da kowa ba baka cutar da Allah ba baka cutar da manzon Allah ba baka cutar da sahabbai ba wato kanka ka cutar suwa saboda haka a nan za mu dakata za mu sake wato maimaitawa kamar yadda karatun yake gabata wala yake cewa al-aslu tsani wato asali na biyu tunda al-aslu al-awwal shine ma'rifatullah to al-aslu tsani shine wato ma'rifatu dinin islam bil adilla asali na biyu shine sanin addinin musulunci wato da dalili yazan ka san abu kuma kana iya kare kanka akan wannan abu dukkanin abun da ka sani wanda kake aiwatarwa ko ya zama maka wajibi kana aikata shi ya zama baka da wato baka iya kare kanka akan aikata shi wato kana da naqasu a wajen wannan saboda haka duk wanda wato yake musulmi yana aiwatar da ayyukan ibada amma idan aka tambaye shi dai daga cikin wasu ayyuka na ibada ya kare kai ne ya zama baya iya kare kai dai to yana da wato naqasu saboda haka wato malam yake cewa ma'rifatu dinil islam bil bil adilla sanin addinin musulunci tare da iya bayar da hujja malam yake cewa shi musulunci wa huwa listislam lillahi bit tauhid shine miƙa wuya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar kadaita shi da kuma tsayanta shi subhanahu wa ta'ala ga ibada wal iyadu lahu bit ta'a da kuma janyuwa ga dukkanin umarni nai ta hanyar yi mishi da'a walikiyadu lahu bi'ta'a da kuma janyuwa wato ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi mishi da'a ya zan baka inkari duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya ce ashe kaga babban kuskure na a ce maka Allah madaukakin sarki ya ce kaza ka buɗe baki wato ka nuna baka yadda ba ko da wannan wanda ya faɗi wannan maganar wato makiyinka ne ba ku shiri da shi idan yace Allah ya ce wallantana ma ya karanta aya to ka miƙa wuya kada ka tsaya wato inkari akan wannan dan shi suka ce wato wal haqqu maqbulun walau min jahil wato ita gaskiya karbat ta ake yi ido rufe koda ko ta zo ga wanda yake wato jahili koda ta zo ga wanda yake wato makinka ne idan ya fade ta ba wani abu da zaka yi akan ta wal khulus min ash-shirki sannan da kuma wato tsamanta daga shirka wannan wato shine ake kira al-islam kadaita Allah madaukakin sarki wato da ibada sannan janyuwa ga mishi da'a sannan kai kokarin tsamar da kanka min daga shirka bale to huwa salatu maratib shi wato musulunci yana da wasu matakai ko yana da wasu darajoji guda uku na farko al-islam na farko al-islam na biyu shine mallan yake cewa wal iman shine na biyu da kuma imani wal ihsan da kuma kyautatawa saboda haka yau a darasin da ya gabata mun ji menene al islam shine wato mataki na daya wanda shi muke a ciki sannan mallan yake cewa na uku na farko shine musulunci na biyu imani na uku al ihsan mallan yake cewa wa kullu martabatin laha arkan ma'ana kowane mataki ko kowane matsayi ko kowane daga cikin darajojin nan guda uku yana da rukuni fa arkanul islam khamsa bare ce rukunin musulunci guda biyar ne fa arkanul islam khamsa rukunin musulunci guda biyar ne na farko shahadatu allah ilaha illallah sheda ba wanda ya cancanci ibada sai allah shahadatu allah ilaha illallah sheda ba wanda ya cancanci ibada sai allah wa anna muhammadan rasulullah sannan ka sheda annabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne wa anna muhammadan rasulullah sannan ka sheda annabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah ne muka ce shahadatu allah ilaha illallah da kuma anna muhammadan rasulullah su duka za a hada sai su bada rukuni daya saboda haka kada wannan ya rutsar da kai an ce shahadatu allah ilaha illallah sannan an ce wa anna muhammadan rasulullah kuma an ce biyan ne kaga an lisafo su sun kai shidda shahadatu allah ilaha illallah shahadatu anna muhammadan rasulullah su duka su hada su duka a hada sai su bada wato rukuni daya na farko kenan wa iqamus salat da kuma tsayar da sallah wa iqamus salati da kuma tsayar da sallah wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka wa ita'uz zakati da kuma bayar da zakka wa sawm ramadana da kuma azumin ramadana wa sawm ramadana da kuma azumin ramadana wa hajjil baitil harami da kuma haji a dakin Allah wato al-harami wanda yake wato tsarare wa hajjil baitil harami da kuma hajjin dakin Allah al-harami wato wanda yake tsarare tunda mallai yake wato ma'arifatu dinil islam bil adilla bayan an kawo muna wannan sai yace na farko wa dalilu shahada tunda an kawo shahadatu Allah ilaha illallah menene hujja akan wannan mallai yake cewa qauluhu ta'ala shine zancen Allah madaukakin sarki da yace shahidallahu Allah ya sheda shahidallahu Allah ya sheda annahu la ilaha illa huwa yadda lamari yake ba wanda ya cancanci ibada sai shi annahu la ilaha illa huwa yadda lamari yake ba wanda ya cancanci ibada sai shi kaga Allah ya sheda da kansa da kansa cewa ba wanda ya cancanci ayi mishi ibada sai Allah muka ce fassara ta ba wanda ya cancanci ibada sai Allah yahi fassara ta babu abin bauta da gaskiya sai Allah mallai yake cewa wal mala'ikat haka mala'iku sun sheda wal mala'ikatu haka mala'iku sun sheda wa ulul ilmi haka ma'abuta ilimi sun sheda wa ulul ilmi haka ma'abuta ilimi sun sheda qa'iman bil qisti Allah yana tsaye da adalci qa'iman bil qisti Allah yana tsaye da adalci mallai yake cewa wato la ilaha Allah madaukakin sarki yake cewa la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci ibada sai Allah huwa al-azizul hakim, kuma Allah shine al-aziz wanda yake mabuwayi, al-hakim wanda yake wato mai hikima, al-aziz mabuwayi, al-hakim wanda yake wato mai hikima. Wa ma'anaha, abinda an ma'anar ita wannan kalmar shahada, la ma'buda bi haqqin illa Allah wahdahu, ba wanda ya cancanci ayi mai bauta bisa ga cancanta sai Allah. La ma'buda bi haqqin, ba wanda ya wato ba wanda aka wa bauta bisa ga cancanta, illa Allah sai Allah wahdahu wato shi kadai. Wala ilaha, malace la ilaha da aka ce nafiyan ta kore jami'a dukkanin ma yu'badu abinda aka bauta min dunillahi wanda ba Allah ba. Illa Allah da aka ce musbitan ta tabbatar da al ibadatu ibada lillahi ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bi da abokin tarayya fi ibadatihi a cikin ibadarsa kama annahu laysa lahu sharikun kama yadda Allah baya da abokin tarayya fi mulkihi wato a cikin mulkinsa. Wa tafsiruha, malace fassararta ita wannan kalmar shahada, allazi yuwaddihuha, wanda ka bayyana maka ita da kyau da kyau, qauluhu ta'ala shine fadan Allah, wa idh qala ibrahim li abihi, ka ambata lokacin da annabi ibrahim yace ma babansa, wa idh qala ibrahim li abihi, ka ambata lokacin da annabi ibrahim yace ma babansa, wa qaumihi da jama'arsa, innani bara'un mimma ta'budun, hakika na barranta wato ga abinda kuke bauta, illa allazi fatarani, sai wanda ya tsage ni, fa innahu sayahdin, hakika zai shiryar da ni. Waj'alaha yastanyata kalimatan baqiyatan wato kalma wanzazza fi aqibihi da zara'atta la'allahum yarji'un, wato ko za su koma ga ita wannan kalmar shahada su rike ta. Wa qauluhu ta'ala, da zancen Allah, qul kace ya ahlal kitabi, ya ku yahudu da nasara, ta'alu ila kalimatin, wato ku zo zuwa ga kalma, sawa'in bainana wa bainakum, wadda take daidaitawa tsakanin mu da ku, wato Allah na'budu illa Allah, kada mu bauta mu kowa sai Allah, wala nushrika bihi shay'a, kada mu hada shi da kowa a cikin ibada, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi, wala yattakhidha ba'duna, kada sashen musrike ba'dan sashi arbaban allula min dunillahi, kuma bayan Allah. Fa in tawallaw, idan kuka bada baya, fa qulu ku ce ishhadu ku shaida bi anna muslimun, hakika mu musulmi ne. Wa dalilu shahadati anna muhammadan rasulullah, abinda addalilin akan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne, qauluhu ta'ala shine zancen Allah da yace laqad ja'akum rasulun, hakika manzo ya zo muku, min anfusikum, daga cikin ku yake dan uwan ku ne, ma'anukum, duk abinda wato yake wahalar da ku, azizun alaihi, mai nauyi ne wato gare shi, ma'anukum, duk abinda ka wahalar da ku, azizun alaihi, mai nauyi ne gare shi, abinda aka nuyi ya shukku alaihi, ma ya shukku alaikum, ma ya shukku alaikum, duk abinda ka wahalar da ku, ya shukku alaihi, yana wahalar da shi, duk abinda ka fata muku rai, yana fata mishi rai, harisun alaikum, mai kwaɗayi na gare ku ga dukkanin abin da yake mai amfani gare ku, mai kwaɗayi na ga dukkanin abin da zai tunkuɗe muku wato sharri, bil mu'minina ra'ufur rahim, bil mu'minina ga mu'minai ra'ufun, mai tsananin tausayi ne wato rahimun, kuma mai jin kai ne. Wa ma'ana shahadati anna muhammadan rasulullah, abinda an ma'ana a shaida annabi manzon Allah ne, ta'atuhu fi ma amara, yi mishi ta'a ga abin da ya umurni, wa tasdiquhu, da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara, ga abin da ya bada labari, washtinabu ma naha anhu wa zajara, da kuma nisantar abin da ya hani gare shi, ya kuma wato tsawatar ga aikata shi, wa alla yu'badallahu, sannan kada a bauta ma Allah, illa bima shara'a, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya zo da shi ya karantar ga yadda wato ake aiwatar da shi. Saboda haka duk mu yi kokari mu wanke zukatan mu, dukkanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, wato mu ji mun miƙa wuya, ba mu jin kaikai, ba za mu ce yayi daidai da mazhabin mu ba, ko kuma bai daidai da ita ba. In kai wannan wato kana cikin ruɗu da kuma kuskure wanda yake, wato ba za a iya karge maka shi ba. saboda haka da an ce annabi yace kaza abinda aka bukata kawai ka mika wuya wakwai kaza annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan na mika wuya zan aiwatar da wannan sannan kada kai duk wani abu da ake kira na ibada sai da abinda annabi sallallahu alaihi wasallama dalilu salatu waz zakatu wa tafsir at-tauhidi wala yace abinda ad-dalili akan sallah da kuma zakka da fassara abinda ake kira tauhidi qauluhu ta'ala shine zaccen Allah wa ma umiru ba umurce su da aiwatar da komai ba illa liya'budullaha a ce su bauta ma Allah mukhlisina lahu ad-din suna masu tsarkake addini ga Allah shi kadai suna ba suna masu karkacewa ga duk wani addini wanda ba na musulunci ba wa yuqimus salata suna tsayar da sallah wa yutuz zakata suna ba da zakka wa zalika dinul qayyima wannan shine addini tsayayye na mutanen kirki ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا قوم إيماني أو مجب تامك أزمي كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كما يدعك وجب تاشك نقبانكم جنك جيس ورن الله جنك أيوة تتش ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الله يا وجب تام متانيزوا أيك الحج من استطاع إليه سبيلا وندي سامداما ومن كفر وندي يبت الشيء فإن الله غني عن العالمين حقيق الله مودا تشيني دقا تالب كي سولا هك أنا نزام داك الساعة ونما كفتا ريدي الله يبا ملادا الله يشاهي قرى قرية أتكن زكا تمو لتكلة التغم منا الدعاء الله مدوك تنسركي يساكا مدفتا الخير دا الخير يقارا مش إخلاسي يقارا مش رعيوامي البركة يبيا من دكنا بقاتمنا الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.